أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زم تجبر كرانتو فائدو دين دمكي كرانتروا تكين أبن دسك شاي فائدو دين أزمي تكين وانا وطامي البركة دومن خاتن الله مدوكين سلكي باملادان أبو تكين مغنغنون الإمام النووي دعوبان دي كاوزكين شرهينا Sahihi Muslim da yayi Nawawi mai rasuwa shekara ta 676 bayan hijira Sharhin shi da yamma Sahihi Muslim shine mafi babban sharhi da malami suke komawa zuwa gare shi a sharhin hadisan Sahihi Muslim A cikin sharhin shi dai a mujallal na 4 safha ta 182 Al-Imam Muslim ya ka hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man nasihu sa'im فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وان ده منتا ينا أزمي يجي كوي شاد منتوا تو إنجا النبي يجي إيدس أزميش الله يجي شير دشي شير دشي نو يكال كشن وانا حديث يجي شوا فيه دلالة لمذهب الأكثرين تكين شاكوي دليلي غمذهب مفي يوي چم معلمي أن سائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفدر cewa mai azumi idan ya ci ko ya sha ko ya jima'i da mantuwa bai karya mishi azumi ba wanda suka faɗi wannan insha Allah Imam An-Nawawi ko Al-Imam Shafi'i da Al-Imam Abu Hanifa da Al-Imam Dawud ibn Ali Zahiri wa akharuna da ma wasu malama wanda wannan Al-Imam Malik bai tahi akan wannan ba gurin dai tattauna wannan masaloli shine sharhin wannan hadisi da iyaka muna karanta fa'ida abinda Nawawi ya faɗa fa'ida ta gaba Aisha da take cewa lam yakun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi shahri min sana aksar siyama minhu fi sha'ban Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana yawaita azumi cikin wani wata diyawa yawaita azumin nafila ciki kamar watan sha'ban idan aka ce a cikin wani hadisin akwai hadisin da yazo Annabi ana ce afdalus sawm ba'da ramadan sawmul muharram mafificin azumi bayan ramadan shine watan muharram to Nawawi yace in muka hada hadisan nan sai mu ce fa kaifa aksar nabi fi siyami fi sha'ban duna al-muharram bayan ya ce azumin da yake kamata a yawaita azumi cikin shi shine muharram to kuma ya aka a hadisin Aisha shi annabin sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi cikin sha'ban sama da sauran watan wanda har muharram ciki fal jawabu amsa anan la'allahu lima ya'lamu lam ya'lam fadlu muharram illa fi akhir hayati yace tana yiwa kasance annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu masaniya ba Allah bai sanar da shi ba ga faralan Muharram in sai a ƙarshen rayuwar shi au kana ya arudu fihi azarce ko kuma ya kasance uzururka suke bujiro mishi cikin Muharram din bai samu yawaita azumi ba na wani bulaguro ko rishin lafiya ko makamancin wannan amsa bi da malami suka bada kenan mas'ala ta gaba yace malami sun yi sabani akan jero to azumi mutun yayi tayi kullun malaman zahiriya suka tayi gami da cewa duwanda ya jero azumi kullun yake yi kawai bai yada azumi hujjarsa shine Annabi da sallallahu alaihi wasallam yake cewa la samul iman samul abada ba azumi ga duwanda yake azumi har kullun wa zahaba jamaahirul ulama amma jumhurul malamai sun tahi akan cewa halaccin yin hakan kin he dai in mutun zai yi dole ya bar ranakun idi da layya da azumi da kuma wannan ayyamut tashrik kwanakan su bai wannan shine mazhabin Shafi'i da daliban shi cewa jeran to azumi matukar mutun zai aje a ranakun haramci babu lahi akan shi kuma babu karhanci kuma abu ne abun so matukar ba zai cutar da gangar jikin shi ba har a rasa wani haƙi idan zai cutar da gangar jikin shi har a rasa wani haƙi to kuma wannan an hana fa'ida ta gaba jumhurul malamai sun halatta azumi na zamani kuma sun bada amsa game da hadisin da Annabi ke cewa babu azumi ga wanda ke azumi har kullun da amsoshi da dama daga ciki suka ce mahamulun ala haqiqatihi bi an yasum ma awal idain wat tashrik wannan annabi yana nihin duwanda ke azumi har kullun halayya har rana azumi har ayyamut tashrik to bayyada azumi har abada wannan shi da shi amsa Aisha ta bada amsa amsa ta biyu cewa an dauke shi ne akan manta dararu bihi wanda zai cuci in yayi haka ko kuma zai rasa har wani haqi in yayi shine aka ce mishi la samul liman samul abad wasalisa na uku cewa la sama cewa la yajidu mashakati ma jiru gairuhu cewa wanda ke yin shi ba zai samu cutarwa ba kamar yadda wanda bai saba ba zai samu cutarwa kenan nan kawai labari ne annabi yake bada sai fa'ida ta gaba wasu daga cikin magabata inji al-Imam an-Nawawi a sharhin Muslim din yace yaqtumul qur'ana fi kulli shahr suna sabke qur'ani cikin kowane wata kenan kullu suna izbiyu wasu kuma kwana 20 wasu kuma cikin kwana 10 mafi yawancin su galibin magabata suna sabka a kwana 7 sati kenan wasun su a cikin kwana 3 wasun su a cikin wuni da dare wasun su kai kowane dare sai yayi sabka wasun su kuma fil yawm wal layla salasu khatamat da dare da wuni in ya hada sabka 3 yake wa ba'duhum samani khatamatin wasu kuma a cikin wuni da dare sabka 8 yake huwa aksaru ma balagna shine mafi yawancin sabka da muka ji abin mamaki cikin sabka babu kamar wannan da muka ji dare da wuni a ce mutun yayi sabka 8 kuma abu ne wanda yake tabbatacce na gaba fa'ida ta gaba al-Imam an-Nawawi ya hikaito magana qadi iyad yace malamai sun yi sabani akan kwanukan nan guda 3 da ake son mutun yayi azumi cikin kowane wata jama'a daga cikin sahabbai da tabi'ai da yawa suka ce su yi no ayyamul bid kwanukan haske 13 da wata 14 da wata 15 da wata inji Nawawi cikin su wanda suka tayi haka akwai Umar dan Khattab da Abdullah dan Mas'ud amma al-Imam an-Nakhai da wasu cikin malamai sun zabi cewa ƙarshen wata ake so wasu kuma suka zabi cewa kwana 3 na farkon wata cikin su akwai al-Imam al-Hasan amma Aisha da wasu su sun zabi su ne siyamu sabti wal ahad wal isnin azumin lis asabar da ladi da litinin cikin kowane wata sannan kuma suka tayi akan cewa talata da laraba da alhamis wanda ke bayan su cikin kowane wata wasu kuma suka zabi da litinin da alhamis ai wasu sun kawo hadisi farkon litinin kin farkon wata da alhamis guda biyu da kike biyo bayan shi daga ummu salama tace ita ce litinin alhamis ta farko da litinin da ta biyo bayan ta sannan da litinin da ta biyo bayan ta wakila wasu suka ce yawmu shahr wal ashir yawmu min ash-shahr awwal ash-shahr farkon rana ta wata da 10 da 20 wasu suka ce duka wannan maganganu ne akan maganganun azumi kwana 3 da kowane wata da ake so siyamu malik ibn anas azumin malik dan anas an rawaito haka wasu kuma sun rawaito karhancin azumin ayyamul bid ibn sha'ban al-malik yake cewa farkon shine farkon rana ta wata da 11 ta wata da 21 ta wata wanda wannan su ne majmu'un maganganu da aka kawo cikin wannan mas'ala amma duka wannan magana mafi inganci shine ayyamul bid shine 13 14 15 kamar yadda hadisi ya tabbata akan ayyana su fa'ida ta gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asumta min sarar sha'ban da yake cewa kai azumi akan sarar na sha'ban shine al-Imam an-Nawawi ya mana bayanin cewa sarar shine bi fitahi sin wa kasriha qadi iyad ya ce surar shahr auza'i da abu ubaida da jumhurin malamai na cikin lugha da hadisi da garibul hadisi suka ce ai abinda ake nihi da sarar shahr shine akhiru shahr karshen wata an sa musu suna akan wannan dan saboda wata a lokacin ne yake boyewa qadi iyad ya ce abinda yahi zahara abinda yahi dacewa shine ash-shahr kulluhu wata gabaki dayan shi haka Abu Ubaida ya faɗa da wasu malamai wannan ya fassara mana kalmar sarar da maganar malamai kanta dan saboda sharhin hadisin ya zo cikin sahih Muslim ne fa'ida ta gaba wa afdalu salati ba'da al-farida salatul layli annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificiyar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar dare yace cikin shi akwai dalili ga abinda malamai suka yi ittifaki cewa nafila ta dare ta hi farala gami da nafilan rana kuma ciki akwai hujja akan wajen al-Imam Abu Ishaq al-Maruzi da cikin malaman abinnan Shafi'iyya nake so da wanda suka dace da su cewa anna salatal layli afdal min sunan ratiba cewa sallar dare ta hi ar-rawatib ma abinnan farala rawatib sune nafilan da suka zo aka ce bayan azhar kaza kahin azhar kaza kahin la'asar kaza bayan magruba kaza to sune rawatib wanda ake yi dai liƙe da farilla to su kansu sallar dare ta hi su amma malamai wasu daga cikin Shafi'iyya da dama suka ce rawatib ta hi farala dan saboda ita tana kama da farilla amma magana farko ita ta hi ƙarhi tunda annabi ya nasin hadisin annabi ya yanke magana cewa afdalus salat da alif wal lam kuma. Eh fa'ida ta gaba annabi da yake cewa sallallahu alaihi wasallam wanda ya azumci Ramadan sannan ya biyo da wata azumi shidda cikin Sha'ban kamar wanda ya azumin zamani ne duka. Cikin shi akwai dalili na zahiri ga mazhabin Shafi'i da Ahmad da Dawud da wanda suka dace da su cikin cewa wannan azumin mustahabbi ne. Idan sunna ta tabbata ba za a yi tunkuɗe ta ba don saboda wasu mutane ko kuma don kasu gane ko kuma don saboda akwai malaman da suka kai kamar Malikiya sun ce makaruhi ne azumtar sittatun min Shawwal kinnan don sun ce kada a je jahilai su yi dibin cewa Ramadan ne. To shine Nawawi yake cewa saboda jahilcin wasu masu jahilci ba za a ce ba an hwasa abinda Annabi ya ce ga lada mai romo a jikin ranka jahili ya ce Ramadan ne. Wal afdalu an tusamu sitta ya ce mafifici a azumci guda shiddan nan daga Shawwal a jere bayan an yi sallah ce. Idan mutum ya rarraba su ko ya kai su har ƙarshen Shawwal ko tsakiyar shi ko farkon shi wannan dai faralar ta samu. Kuma babu lahidan mutum ya rarraba su. Shiddar dai kawai ake so a Shawwal ko ma ya kaga dama ka yi su. Fa'ida ta gaba malamai suka ce wa inna ma kana siyamu abin da yasa azumi na shiddar na Shawwal ya kasance kamar azumin zamani ne. Dan saboda kyakkyawan lada ana limka shi so goma. Idan mutum ya azumci Ramadan aka limka so goma shi ya bada wata goma. To shiddan nan in ya aka limka su goma sun bada wata biyu kenan sai ya zamana mutum ya samu azumin zamani gaba daya. Wannan hadisi marfu'u ya zo kan wannan fasara cikin sunanin Nasa'i. Fa'ida ta gaba al-Imamu Nawawi yake cewa daren Lailatul Qadr an sa mishi cewa daren Lailatul Qadr dan saboda cikin shi mala'iku suke rubuta dukkan akadara da Allah zai kadarta da arziki da ajali da duk abin da zai kasance na shekara a daren Lailatul Qadr Allah yake kadarta shi. Shi yasa Allah ya ce fi hayfuru kullu amrun hakim, cikin ta ake rarrabe dukkan wani lamari wanda ake kyautata shi. Wasu suka ce an ce mata Lailatul Qadr dan saboda girman darajarta da daukakarta a wajen Allah li sharafi hakenan. Fa'ida ta gaba Qadi Iyad yake cewa da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar Lailatul Qadr rana zatta hutu a daren rana zatta hutu ba ta da shu'a ba ta da kasko. Yace annaha alamatun ja'alaha Lailatul Qadr, cewa alama ce Allah ya sanya ta ga wannan batta da wani buji-buji nake so. Alama ce wadda Allah ya sanya ta ga daren Lailatul Qadr kuma dan saboda yawan saukan mala'iku a cikin wannan daren da saukar su zauwa ga ƙasa da hawa sama da suke yi suna zauwa su tarat sai su lube ta bi ajniyata da hukahukin su aji same ha da kuma gangan jikin su al-latifa sai su rihi hasken rana wa shu'a'uha da kaskwanta ta yadda har ma ba a ganin ta. Fa'ida ta gaba yace wa alamu anna Lailatul Qadr mawjuda, mu sani cewa daren Lailatul Qadr nan saman mene yana nan akwai shi kuma ana ganin shi kuma yana da hakika. Allah yana bada shi ga wanda ya ga dama daga cikin bani Adam cikin kowace shekara a cikin Ramadan kamar yadda hadisi sun tabbata akan haka masu yawa. Kuma salihan bayi sun bada labari game da haka kuma sun ga haka hadisi masu yawa wanda sun wuce a kilga. Amma hadar Qadi Iyad daga Muhallab bin Abi Sufara cewa bai yiwuwa a su a ga Lailatul Qadr a hakika, yace wannan galabun fahish kuskure ne mummuna. Nabahatu alaihi liyaghtar bihi, nayi fadakarwa dan kan wani ya rudu da magana sun in ya ganta. Wannan shine raddi na magabata, in sun ga wani yayi kuskure suna yin gyara dan kar wani ya rudu da magana ba wai dan saboda a ci mutuncin shi wanda yayi ba ko a nuna cewa yayi kuskuren kawai a ji dadi, ba haka nan ba sai kyakkyawan manufa suke yi. Nan zan mu takaita. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.